أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To insha Allah zamu dora akan wannan darasi da muke a cikin wannan risala da take magana akan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja wanda dan uwa Malam Usman Aliyu ya wallafa. Allah ya saka mishi da alkhairi. Jiya mun yi bayani akan ababen da ya kamata mutum ya kintsa ya shirya domin tarban waɗannan kwanaki 10 na farkon watan Zulhijja. Abu na farko malam yace at-taubatu sadika, tuba ta gaskiya. Mutum ya koma zuwa ga Allah ya tuba daga zunubansa domin ya samu gafara da rahamar Allah subhanahu wata'ala. Rayuwa ba ta da tabbas, rayuwa ba ta da tabbas. Dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ma dan adam mafi girma shine karin rayuwa da kuma bude mishi kofar tuba. Allah ya ba mu ikon tuba, tuba nagartacciya wacce za ta amfane mu. Abu na biyu malam yace himmantuwa da jajircewa domin ribatan waɗannan kwanaki masu falala. Babu jinkiri ga rayuwar mai hankali. Duk mutumin da ya mallaki hankalinsa to bai taɓa yadda da jinkiri akan ayyukan alkhairi, sannan kuma bai taɓa yin jinkiri akan tuba daga miyagun ayyuka. Fasalin da zamu tashi yau malam yace al-bu'du anidh-dhunubi wal-ma'asi. Ɗaya daga cikin abin da yake wajibi akan mu shine nisantan zunubai da kuma dukkan dangin sabon Allah baki da. Mutum ya sa wa kansa, ya ji wa kansa lokaci yayi da zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Malam ya ce fa kama anna ta'ati, kamar yadda da'a, a yi da'a ma Allah, biyayya ma Allah, biyayya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, asbabul lilqurbi min Allah ta'ala, sabubba ne na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala. Fal ma'asi asbabul lilbu'di anillah, to zunubai sabon Allah su kuma sabubba ne na nisantan Allah. Wattard min rahmatihi, da kuma koruwa daga rahamar Allah. Wa kad yuhramul insanu rahama, akan haramta ma dan adam rahama da jin kai da alkhairin Allah. Bisababi dhanbin yartakibuhu, saboda wani laifi da ya abka. Yadda da'a ma Allah ke kusantar da bawa zuwa ga Allah ya samu matsayi na daraja a wajen mahaliccinsa. To haka kuma sabon Allah ke nisanta mutum da mahaliccinsa. Akan haramtawa mutum rahama, akan harantawa mutum rabautuwa da rabo na alkhairi saboda laifuffukan da yake aikatawa. Fa in kunta tatma fi magfirati dhunub, malan yace idan dai har kana kwadayi akan gafaran zunubai, kana kwadayin Allah ya gafarta maka, ya maka afuwa akan abin da kai wadanda ba daidai ba, wal itqi minan nari, kuma kana kwadayin entuwa daga wuta, a entaka daga azabar Allah, fa hadharil wuqu'u fil ma'asi fi hadhihi al ayyam wa ghayriha, malan yace to ka kiyayi, ka ji tsoron afka wa sabon Allah a cikin waɗannan kwanaki da ma sauran kwanuka baki da. Idan dai kana so ka samu kanka daga cikin rabautattu a gaba ga Allah ranar alkiyama, kuma kana so ka yantu daga azabar Allah, malam yace to ka kiyayi afkawa cikin sabon Allah, kai dumu-dumu a cikin saba ma Allah a cikin waɗannan kwanaki da kuma sauran kwanaki baki da. Wa man arafa qimata ma yatlub, du wanda ya san kimar abin da yake nema, hana alaihi kullu ma yabzul, to yakan mishi sauki bayi ganin nauyin abin da zai bayar. Idan kaga an tare ka an ce sai ka bada cin hanci ka bayar, to watakil kana ganin abin da zaka samu yafi abin da zaka bayar. Malam yace du wanda ya san kimar abin da zai nema, to bayi ganin wahalar abin da zai bayar. Yanzu ko kudin makarantar ƴaƴanka da kake biya, wata kimar abin da za a koya ma ƴaƴanka ne ka sani yasa kake biyan waɗannan kudaden. Allah ya samu dace. Fajaddid fi hadhihi al-ayyam at-taubata, malam yace ka jaddada tuba a cikin waɗannan kwanaki. Wa aqidil azma ala takallus min az-zunub, sannan ka kudurci ka himmatu akan kubutuwa daga dukkan dangin sabon Allah. Kayi kokari ka shirya ma kanka tuba zuwa ga Allah, ka tuba watakil ka sake komawa ruwa, ka tuba watakil ka sake komawa ruwa. Malam yace fajaddid fi hadhihi al-ayyam at-tauba, ka jaddada tuba tsakaninka da Allah. Wa aqidil azma ala takhallus min az-zunub, sannan ka kudurce himmantuwa domin kubuta daga saba ma Allah. Tahir qalbaka min kulli khuluqin madmum, malan yace ka tsarkake zuciyarka daga duk wata mummunar dabi'a. Samih kullaman aqta'aka fi haqqika, malan yace kai afwa kai rangwami ma wanda ya maka ba daidai ba a cikin hakokinka. Wani ne ana zaman yau da gobe sai yayi maka wani abu da ba daidai ba, malan yace shi ma kai mishi afwa, ayi sulhu a cikin waɗannan kwanaki. Wa afu amman zalamaka, kai afuwa ma wanda ya zalunce ka, li ya'fu wallahu anka, don kai ma Allah ya maka afuwa. Fa innal jazaa min jinsil amali, domin sakamako ana yin sa ne gurgurdan abinda mutun ya aikata. Wal ya'fu wal yasfu, sai ce ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum, idan kai gafara sai a maka gafara, idan kai afuwa sai a maka afuwa, idan ka suturta wani sai a suturta ka. Al jazaa min jinsil amal. Ibadullah, malam yace bayin Allah, ala nastahi min rabbina ta'ala, yanzu ba za mu ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ba, wa nataharrad min az-zunubi wal ma'asi, mukami mu yi baya baya da zunubai da sabon Allah, allati yakrahuha Allahu, wadda Allah yake kin su. Wai yanzu yadda Allah ya mana baiwa, yadda Allah ya mana gata, yadda Allah ya ruba mana asiri, malam yace ala nastahi min rabbina, ba za mu ji kunyar ubangijinmu ba, wa nataharrad min az-zunubi wal ma'asi, mu yi baya baya mu kaurace wa zunubai da sabon Allah, allati yakrahuha Allahu, wadda Allah yake kin su, wala yuriduha min ibadihi, bayi son ya ga bayinsa a cikin waɗannan ayyuka. Malam yace ba za mu ji kunyar mahaliccinmu ba. Irin abinda Allah subhanahu wata'ala yayi wa bayinsa na gata da rufin asiri, kuma bayi su fito bolo-bolo suna sabon Allah. Walima la na'zim min hadhal mawsim, malam yace don me ba za mu himmantu ba a wannan lokaci da aka kebance mana domin gudanar da waɗansu ibadodi na musamman ala an nutahira anfusana akan mu tsarkake kayukanmu min hadhihi al-awsaq daga waɗannan dotti da kazanta da muke cakuduwa da su na sabon Allah malice don me bara mu tsarkake zuciyarmu ba Allahumma la tuharrimna fadl hadhihi al-ayyam wa barakata malice Allah karka haramta mana falalan waɗannan kwanaki da kuma albarkan da ke cikin waɗannan kwanaki اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا فيه من اتقائك من النار اللهم كسانيا مدغا چكين وان ذاك انت او دغا وتا اچكين وان نقوانكي ووالدين والمسلمين اجمعين لإيا يمون دوكا مسلمين باكي ليا الله يسابو داچين وعلم ما لن يتي كساني ان للذنوب اثر كبير في الهرمان الجميل سابن الله malam yace akwai haramci ta'asiri mai girma na haramci ma'ana sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen Allah ya haramta maka alkhairinsa wa'alam malam yace ka sani anna lidhunub atharun kabirun sabon Allah yana da ta'asiri mai girma fil hirman wajen a haramta wa mutum dukkan alkhairi wani bashin zaka je ka ci a sanadiyar sabon Allah sai kaga hatta da ba zaka aifi dan alkhairi ba kuma laifi ke haifar da haka mun yi wannan darasi a karatun mu na suratul kafi bisa kissar wannan mutumi da ya mutu ya bar wadansu marayu guda biyu wanda Allah ya tura annabi Musa da annabi Khidir suka je suka gyara katangan gidan wadannan yara alkhairin mutum yakan yi ta'asiri a bayansa ko babu komai sabon Allah yana daga cikin abin da zai cutar da zuriyarka ka zama tuta ka zama wata alama ta laifi a cikin al'umma yaro a anguwa in za a kirga jahilan anguwa da babansa a ciki babansa ya cuce shi ko baka yi wa danka komai ba haka kawai a ce a anguwar in za a nemi jahilan anguwan ko macutan anguwan shi da babansa a cikin jahilan anguwan baka kyautata wa ƴaƴanka baka kyautata musu ba kamar yadda muka sha maimaitawa yana daga cikin wajibi haƙƙin danka a kanka dole kai ka zama mutumin kirki wannan haƙƙinsa ne babansa ya zama mutumin kirki haƙƙin danka ne a kanka uwarsa ta zama mutumiyar kirki ce haƙƙin danki ne a kanki ubansa ya zama mutumin kirki ne kar a zo kirga mashaya sigarin anguwan a ce hadda babansa baki kyautata mishi ba malam yace ka sani sabon Allah yana da ta'asiri mai girma wajen haramta wa mutum alkhairan Allah ja'a rajulun ila hasan al-basri wani mutum ya zo zuwa ga hasan al-basri rahimahullah wa qala lahu yace mishi ya aba sa'id yace mishi ya aba sa'id ajhazu tuhuri li qiyam al-layl fala akum yace malam wani abu ne yake damuna nakan shirya kayan alwalana kayan tsarki na in kinsa tsaf saboda qiyam al-layl yace amma bani samun damun qiyam al-layl sai in samu na makara فقال له الحسن سي حسن البصري يتي مشي قيدتك ذنوبك سابن اللهنك ني suka maka tabaibai yace nakan himmantu malam da niyyar qiyamul layli butata a gefe darduma na a gefe yace amma bani samun daman yi yace sabon Allah ya maka tabaibai domin abu na farko da malam shangeli yace idan Allah zai raba gari da mutum abu na farko da yake fara raba shi da shi kiyamun layli bayan sallar farilla kasan duk abin da za a yi a musulunci in dai a bauta ma Allah ne sallah ita ce a gaba da komai as-salatu imaduddin to in ba sallar farilla ba duk sallan da bawa zai yi a duniya annabi ya ce ba sallar da Allah ya fi so kamar kiyamun layli idan Allah yana so ya tallafa wa mutum ya taimaki mutum ya kafe mutum akan musulunci abinda ke tabbatar da digadigarsa akai kiyamul layl in dai kaga mutum bai iya kiyamul layl to duk abinda kaga yake a musulunci aje wataran zai iya bai tushe annabi yace fa innahu da'abu salihin qablakum tirke da ake ma mu'mini a kafe shi malam muktar shangidi yace yana daga cikin alamar zuciyarka ta fara bushewa idan baka iya kiyamul layl din duk wata alaka da Allah zai datse tsakanin bawa da shi abinda ake fara datsewa shine kiyamul laylinka yace mishi to nakan kinsa domin kiyamul layl yace amma ba ni samun ikon yi yace sabon Allah ne maka da baibai haka ne indai zaka saba ma Allah indai zaka saba ma Allah kai ka je ka gwada ka shirye zaka yi kiyamul layl wallahi baka isai ba wallahi indai zuciyarka da wannan tsatsar wallahi baka isai ba wallahi indai zuciyarki da wannan tsatsar baki isake ba shi yasa zaka ga mace da daddare danta ya tashi yayi kuka ta tashi daga bacci ta goye shi ta jijjiga shi ta bashi nono ya sha wallahi sai dai ta koma ta kwanta amma bata isa ta yi kiyamul layl ba zata iya ta tashi ta sa danta akan fo yayi bayan gida tana zaune ta wanke ta dauki buta ta je bayan gida ta zubar amma bata isa ta yi koraka biyu ba kiyamul layl sai wanda suke da alaka da Allah alaka mai kyau sai mutun na dadi tsakaninsa da mahaliccinsa Allah ke bashi damar kiyamul layl addini malam abdulhamid addini alfarma ake nema agun Allah ya baka dama kai wadansu ne suke ganin kamar ana ma Allah ne annabi yakan ce Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuka wal-afafa wal-ghina roƙonsa ake ya buda maka shankidi da yazo yana bada shawara to wanda ya samu wannan bushewar zuciyar yaya zai yi alakar sa ta koma ta yi kyau da Allah ya koma kiyamul lailinsa da ibadudduka yace kawai ka tsaya in ka tashi kai ta kuka kana roƙon Allah sai ya dawo maka da kayanka domin rashin yi din wata alama ce ta rashin rabo yace kawai kai ta kuka akan kiyamul lail kai ta kuka akan karatun alqur'ani kai ta kuka akan ayyukan alkhairi kai ta roƙon Allah illai fi kai yayi maka afwa illai fi kai yayi maka rangume kar ya maka hukunci da wannan abin da kai ya haramta maka wannan alkhairi shi din nan mai gafara ne shi din nan mai jin kai ne in ya tausaya maka sai kaga ka dawo daidai da ikon Allah wa kana ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim yake cewa fi asbab adh-dhunub wal ma'asi a cikin littafin sa adda'u wad-dawa yana magana akan zunubai da kuma sabubban akan asbab adh-dhunub wal ma'asi wani fasali yayi shine sabubban zunubai da kuma sabon Allah to a cikin wannan fasali ibn al-qayyim sai yake cewa inna adh-dhunuba wal ma'asi zunubi da sabon Allah tadurru tana cutarwa wala budda ba makawa in dai ka sabi Allah wallahi sai ka samu tabo in dai ka sabi Allah wallahi sai ka samu tabo wala budda in dai ka sabi Allah wallahi sai kai tabo sai dai yanzu azo ayi maganan yayi za a yi jinyanka sai ka samu tabo inna adh-dhunuba wal ma'asi zunubai da sabon Allah ta durru tana cutar da dan adam wala budda malam yace ba makawa in kaga baka yi wannan cutuwar ba wallahi baka yi laifi ba anna dararaha fil qalbi ka dararis samum fil abdan kuma cutar wanda za ta maka a zuciya irin cutar wanda guba zai maka ne a gangan jiki kamar ka sha ruwan batir kamar ka sha piya duk wani guba da zaka sha kaga dai sai gudumawar Allah da taimakon Allah sannan a samu rayuwarka ta rayu to sabon Allah illar da zai maka a zuciya malaki wallahi kamar guba kasha ya maka illa a gangan jiki kage dai mutumin da ya sha guba sai dai tarita to malaki in dai zaka saba ma Allah illar da wannan sabon Allah zai maka a zuciyarka bai gaza illar da guba za ta maka a gangan jikinka in ka sha ba wa hal fi dunya wal akhirah sharrun wada'un illa sababuhu adhunub wal ma'asi. Malam yace ai a duniya da lahira babu wani sharri, babu wata cuta, face sababinta zunubi ne da sabon Allah. In ta baci a duniya sabon Allah, in ta baci a lahira sabon Allah. In kaga ta baci a duniya sabon Allah, in kaga ta baci a lahira sabon Allah. Ibn al-Qayyim yace babu wani sharri da wata fitina da wata cuta a duniya ko a kiyama kaga mutun ya cutu, face abin da ya jefa shi a cutun sabon Allah. Malam babu wani abu mafi alkhairi kamar kai kokari a cikin al'umma, a cikin jama'a, a cikin mutane, a ce kai tsakaninka da Allah ta yi muku kyau. Wallahi tallahi yanzu an ramma yake karantawa a cikin sallah isar Annabi Yusuf. Ka dubi irin rayuwar da Annabi Yusuf yi. Ka san idan Allah ya kimanta ka, ya mutunta ka, wallahi ƙarya ne wani ya walakanta. Yana daga cikin abin da Annabi yake ma Allah kirari. Fa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita. Duk wanda kai adawa da shi ƙarya ne ya samu ɗaukaka. Wanda kuma ka jibance shi baya kaskanta. Duk wannan da kaji ake fitowa gidan radio ana wani mai girma, mai girma, mai girma, na rantse maka da Alkur'ani ƙarya ne. Akan su aka fara mai girman, shi wancan mai girman yanzu wa yake zuwa ya ce mai girman? Saboda dama girman ba na Allah da manzon Allah ba ne. Sai ya zo ya faɗi mai girma ɗin, ya faɗi abin da zai faɗa, ka ce a bashi 500,000 in ya tafi sai ya ce shege mun fara ɗaukar rabonmu. Saboda wannan mai girman da yake faɗan, tunda baka da kima a gun Allah, wallahi ko yaron gidanka ne ba zai ga kimar ba. In ka ji yana mai girman, kuɗinka ne mai girman. In ka ji yana mai girman, wannan kujerance mai girma, yau kana sauka a kanta, na rantse da Allah ko a hanya ya ganka ba zai gaishe ka ba. Jama'a wannan gaskiya ne ko ba gaskiya ba? Ibn al-Qayyim ya ce kar ka yadda wani ya kimanta ka saboda kujera, kar ka yadda wai dan office ɗinka yake mutunta ka, ya mutunta ka saboda mu'amalar ka da shi. Kar ka yadda a ce don kai ne oga agun, sanadiyar kujeran ake kimanta ka, duk ran da babu wannan kujerar kiman zai faɗi. To amma a kimanta ka don kai mutumin kirki ne, ba wata kujera ta sa ake kimanta ka ba. Alaƙar ka da Allahnka, alaƙar ka da bayin Allah ya sa ka samu mutunci, ba kuɗi ya sa ka samu mutunci ba. Duk ran da ba kuɗin mutuncin zai zube, duk ran da ba kujerar mutuncin za ta faɗi. Jama'a mun fahimta? Saboda haka duk wannan da kake ji a gidan radio a zo a ce mai girmawa ne, mai girmawa ne, kai in gaula ne kai mai girman, kuɗinka ne mai girman ba kai ba. Kuma ka gwada idan ka sauka akan kujeran, kaga wani zai sake zuwa gidan radio ce mai girman? Saboda baka nemi wannan girman a wajen Allah ba. Haka ne? Saboda haka babu wani sharri, babu wani fitina, face sanadiyarsa sabon Allah. Annabi Yusuf ne aka ɗauke shi, aka je aka jefa shi a rijiya. Yesu suna ganin sun ɗauki kowane mataki na walakantar da shi, ko ɗaukan mataki na ƙaskantar da shi da duk abin da aka yi. Sai ga Annabi Yusuf, shi wanda ya saye shi, wa qala allazi ishtarahu min misra limra'ati, shi wanda ya sayan, maimakon a zuciyarsa ya ji ya sayi bawa bari a bautar da shi, yana shiga sai ya ce matarsa akrimi masawabu, ki kimanta wannan yaro, a mutunta shi saboda yana da mutunci a gun Allah. Allah sai ya ce wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi. Kaga ashe aikin Allah ne yayi, sa mishi da aka yi ma aji an kimanta shi, yanzu shi ba dan wanke wanken da za a zo ana mai fada ana zagin sa bane. Mai gidan da ya saye shi sai ya ce wa matarsa ki mutunta wannan yaro, a kimanta matsayinsa a cikin gidan nan, a maida shi babban mutum. Wani aiki yayi, Allah ya ce a wa kadhalika makanna li yusufa fil ardi, muna so mun bashi gindin zamani, wali nu'allimahu min ta'wilil ahadis. Sai Allah ya ce wallahu galibun ala amri. Allah ya ce ta inda na karkata ta nan ake nasara. In yana son ka wallahi ba mai fada da kai,
idan ya kika wallahi dukkan duniya ba za su kika ma dauki ba to bai tsaya akan annabi Yusuf ba Allah sai ya ce walamma balaga ashuddahu atainahu hukman wa ilma sai ya ce wa kadhalika najzil muhsinina alqur'ani babban kundi sai a gaya maka yadda ake setting abu in kai alaka da Allah ya kyau sai a gaya maka zaka bi cikin kwalabe ka wuce idan ka kibin Allah wadannan miyagun kan da suke cikin gidanka wallahi su rasu maganin ka kariki Allah kawai malam kawai kayi kokari alakarka da Allah ta yi kyau kayi kokari alakarka da Allah ta yi kyau eh annabi yake cewa innahu la yazillu man walaita duk wanda ka jibance shi Allah baya kaskanta wala ya'izzu man adaita kuma baya daukakuwa ya buwayu wanda kai adawa da shi Allah to in zaka sabi Allah ai tsakaninka da Allah adawa in zaka yi biyayya ma Allah in zaka yi biyayya ma Allah Allah zai daukake ka to Allah ne zai jefa kimarka da matsayinka a zuciyar mutane a wani go Allah ya ce wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim Allah ya ce ai duk wanda na walakantar da shi ba inda zai je yayi kima inji Allah ba inda zai je yayi kima ba inda zai je yayi kima wa min asbabiha yana daga cikin sabubban sabon Allah sharri da fitinar da sabon Allah suke haifarwa khurujul abawaini min aljannati fitan uwa da ubanmu daga cikin gidan aljanna darul lazzati gidan jin dadi wal na'im gidan ni'ima wal bahadati gidan walwala wasurur gidan farin ciki ila daril alami wal ahzan zuwa gidan radadi da bakin ciki me ya jawo musu haka wancan laifi jama'a mun fahimta to wai idan irin annabi adamu za a bashi doka ya samu kuskuren afka ma dokar wani abu ya biyo baya na bacin zuciya da bakin ciki ina gani ko kai eh darul alami wal ahzan gidan radadi da bakin ciki ko ba aya ba hadisi Allah ne ya bada labari a Qur'ani ƴaƴan annabi Adamu ɗaya ya kashe ɗaya tunda dai annabi Adamu na duniya yana raye abin ya faru kasan dai ya sha bakin ciki a ce ƴaƴan da ka haifa ɗaya ya kashe ɗaya akan idonka to duniya kenan duniya kenan eh babu gaula a duniya kamar wanda yake so ya settling a duniya a ta ina ake settling din kaiwa ka taba ganin ya settling din babu wani gwamna a Najeriya da yanzu aka yi settling ko akwai babu har yanzu settling din ake so kuma ba za ta yiwu ba to idan ya gama sai ya ce to bari ya je senator in ya gama sai ya ce bari ya nemi shugaban kasa mu kai aiki da abin da ya samu annabi ya zana masabansa wata da'ira hadisin bukhari ya rawaito hadisin nan an ariyadus salihin bayan annabi yayi wannan square din sai ya sa waɗansu ɗan kifiyoyi a ciki sai ya ce waɗannan su ne a arab annabi ya ce in aqta'aka hadha nahashaka hadha idan wannan ya kuskure maka bai karce ka ba wannan kugiyar ba ta kama ka ba annabi ya ce wannan za ta kama ka amma dai ba a tsallake biyu in dai ka tsallake wannan to da ka fada wannan in ka tsallake wannan da ka fada wannan wannan annabi ya ce haka duniya take haka duniya take babu ran da za ka yi settling idan ka ce ƴaƴanka ka kai makaranta kafin biyu su gama ka aibi uku to ka faɗi ran da za ka gama wannan aikin haka ne saboda kawai ka tsaya ka yi addini ka nemi abin da za ka rayu da shi don kare mutuncinka da kare mutuncin addininka kar ka yi da duniya ka karkatar da zuciyanka a kanta za ta ce amananka ne na biyu khuruju iblis min malakuti sama fitan iblis daga mulkin sama matsayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi a cikin mala'iku da kuma yadda ya je ya fada cikin kaskanci mafi muni wa qarduhu wa la'anuhu da kore shi daga rahama la'antarsa wa maski zahirihi wa batinihi da kuma shafi wa masku zahirihi wa batinihi, da shafi zahirinsa da batininsa. Domin shedan da Allah ya tsine mishi albarka hatta halittarsa sai da aka jirkita ta, ya zama mafi muni daga cikin surori, cikin kuma aka shafe duk wata albarka da take ciki. Babu wani a cikin cikinsa in ba sharri ba, ba wani abu a cikinsa in ba sharri ba. Waja'ali suratahu akbahi sura, da kuma sanyawa da aka yi, waja'ali suratihi akbahi sura, da sanya surarsa da aka yi mafi munin sura. Na uku, garku ahalil ardi kulluhum, nitsar da mutanen duniya da aka yi duka, hatta alal ma'u ru'usal jibali, har sai da ruwa ya haura kan duwatsu, ruwan tufana. Me ya jawo aka yi? Laifi. Laifi. Taslitur rih, hore iska da Allah ya turo ta akan adawa, ala qaumi ad, akan mutanen adawa, hatta alqathum mauta ala wajhil ardi, ta zubar da su matattu a bayan kasa, ka annahum a ajazu makalin kawiya, kai kace itatuwan da bino ne suka fai. Me ya ja aka musu haka? Laifi malam. Abu nabiyar, ursila ala qaumi thamud asaiha, an turo iska akan tsawa akan samudawa, hatta qat'at qulubuhum fi ajwafihim, sai da ta yanke zukatansu a cikin cikinsu. Tsawa, Allah ya ce a musu da aka yi tsawon, kowa gudan zuciyarsa sai da ta tsinke kwat, ta fada cikin cikinsa. Idan ka ji ƙara ko tsawa, ba zuciyar mutum ta kan zuciyarka ta tsinke ba, to sai da ta balle daga gangan cikinsu, ta fada cikin cikinsu. Wa matu an akirihim, suka mutu a ƙarshe. Me yasa Allah ya musu haka laifi? Rufi'a ƙuran lutiya, an daga alƙaryun ƴan luwaɗi, hatta sami'atil mala'ikatu nibaha kilabihim, ko hatta sami'atil mala'ikatu nabiha kilabihim, sai da mala'iku suka ji kukan karnukansu da aka daga su aka yi sama da su kafin a kifo su. Mala'ikun da suke sama ta ɗaya sai da suka ji kukan awakinsu da kukan karnukansu. Summa qallabaha alaihim, sai aka juya ta akan su. Faja'ala aliyaha safilaha, Allah ya sanya sama ya koma ƙasa. Fa ahlakahum jami'a, ya halaka su baki daya. Summa atba'ahum hijaratan minas sama, sannan aka biyar da duwatsu daga sama aka musu ruwan dutse. Amtaraha alaihim, da Allah ya ruwan su akan su. Na bakwai, ursila ala qaumi shu'aib sahabal azab kazzulal, an turo wa mutanen annabi shu'aib alaihi salatu wassalam jigirgije na azaba. Falamma sara fauka ru'usihim, lokacin da ya kasance a saman kansu. Umtira alaihim narin talazza, sai aka musu ruwa na wuta mai hauhawa. Ibadullah, malam yace bayin Allah, wa man ladhi ba'asa ala bani isra'ila qauman uli ba'sin shadidin, wai me sanadiyan da yasa Allah ya tura waɗansu mutane kafirai jabberai ma'abutan yaƙi mai tsanani akan banu Isra'ila. Fajasu kilalad diyar, sai da suka bi lungun gidajensu suna karkashe su. Wa qatalu rijal, suka kashe mazaje. Wa sabun nisa, suka kama mata. Wa ahraqu diyar, suka kona gidaje. Wa nahabul amwal, suka kwashi dukiyarsu suka tafi. Innaha zunubu wal ma'asi, zunubi da sabon Allah ya jawo haka. اللهم وفقنا لعمل الخيرات. الله كمان موافق بس أيك الخير. وقفل لنا ولوالدينا. الله كغفر تامنا دماء فمو وجميع المسلمين والمسلمات. دوك مسلمين مزا دمسلمين ماتا. فهري بالمسلم. ما لن يتي أبو نيدي داتي كوان مسلمي. أن يستقبل مواسم الخير. يفسكنتي وأن لوكتنا الخير أما باكي دينسو. بالإكسار من الأعمال الصالحة. Wajen yawaita ayyukan alkhairi umuman baki daya, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa, ma min ayyamin a'zamu inda Allah subhana, babu waɗansu kwanaki, waɗansu inunuwa da suke da girman matsayi a gun Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ahabba ilayhi al'amala fihi al'amalu fihinna, kuma mafiya soyuwan aikin alkhairi a cikin min hadhihi al'ayamil ashir, kamar waɗannan kwanaki guda goma da muke fuskanta. Walidha, malam yace saboda haka, hawil an tufarrik nafsaka min ash-shawagil, malam yace kai kokari a cikin waɗannan kwanaki ka farraga kanka, ma'ana ka samu ka wofanta daga duk waɗansu damuwoyi. Wai idan akwai daman ɗaukan hutu, ka ɗauki hutu don more waɗannan kwanaki. malam yace hawil an tufarrig nafsaka kazam ka samu lokaci daga dukkan shagulgulla da wadansu kai kawo wal iltizamatun ukhra iltizamatul ukhra da wadansu lazimce damuwoyi na yau da gobe malam yace kai kokari ka rage makanka aiki domin ka samu damar fiskantar da kanka zuwa ga Allah wal yakun hammuka atta'a ya zama damuwanka ba'a wal yakun hammuka karkar ku sa himmuka fal yakun hammuka atta'a ya zama damuwanka shine da'a wa ta'abbud lillah da bauta ma Allah ta'ala bil ikhlas da ikhlasi fi hadhihi al ayyam al ashr a cikin waɗannan kwanaki guda goma al fadila masu farala wa inna min al a'mal التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل يرى لك تكين أيك دباوة يكي كسنتن الله سبحانه وتعالى في كل وقت أكون لوكتي وكاسا هكذا نقول وكاسا يكي كما أكي بهذه الأيام المباركة وأن ننقى نكيما سؤال بركة ما يأتي أبن لكي تفين معنى أبا بند سكي تفين سنة لك تكين أبا بند متون كي كسنتن الله دسو أكودي وشما مالك تمسمم أتكين وأن ننقى نكي guda goma na daya at-tabkir ila salawatil khams fil masjid sammaku zuwa ga masallaci sammaku zuwa ga sallolin farilla guda biyar fil masjid a masallaci walin shigal bi ta'at ataliya da kuma shagaltuwa da wayannan da'o'i da suke tafi na farko addu'a ka yawaita roƙon Allah a cikin waɗannan kwanaki ka dukufa wa minhu su'alullah ومنه سؤال الله الأفوى والعافية في الدنيا والآخرة روكون الله الأفوى أفوى رنغمي والعافية لكم زمن الله فيها أرأي الدنيا للآخرة كروي الله اللهم إني أسألك الأفوى والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك الأفوى والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي كذلك ما نيجي daga ciki ka sa roƙon Allah kar ka gamu da wata cuta da zata naka sa maka rayuwa al afwa wal afiya ka samu afwa da rangwame da rahamar Allah ka roki Allah zaman lafiya a rayuwa mugunci da mugun gani Allah ya raba ka da shi abu na biyu zikrullahi ta'ala ambatan Allah wa minhu al ikthar min qawli subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim yawaita ambatan Allah malan yace musamman yawaita fadin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim fa hiya thaqila fil mizan suna da nauyi a mizani ranan alqiyama jimun salawatun la takful anha tiwalul ashar wadansu salloli karkarab kana gabarin su tsawon waɗannan kwanaki guda goma koda waɗansu lokuta a waɗansu kwanaki baka samun yin su yadda ya kamata malici to karka yadda ka rafkana a cikin waɗannan kwanaki goma na ɗaya raka'ata adh-dhuha raka'o'i biyu na sallan walha ka daure kai hudu ka daure kai shida ka daure kai takwas in zaka iya in ma ba zaka iya yin haka ba mala yace to ko biyun nan karka yadda a cikin kwanakin nan a ce sun subce maka na biyu as-salatul qabliyya wal ba'diyya li salawatil khams nafilfili na rawatib da ake yi kafin sallolin farilla da bayan sallolin farilla karka yadda subce maka kai kokari ana raka'a biyu kafin sallan azhar idan kai hudu ka cinye bayan azhar biyu in kai hudu ka cinye hudu kafin la'asar su kan annabi ya mai addu'a na musamman yace ya Allah ka ji kan kai rahama kai albarka ma wanda ke raka'a hudu kafin la'asar to wayannan rawatib mutun yayi kokari ya lazimce su abu na uku raka'ata ma ba'dal wudu'i wal istidad bi salatil juma'a raka'o'i biyu da ake yi bayan alwala su ma sun zo a sunna idan mutun yayi alwala to ana bukatun yayi raka'a biyu kafin ya ci gaba da waɗansu shagulgullarsa da kuma kintsawa da tanadi tafiya sallan juma'a akan lokaci abu na biyu at-takbir wat-tahlil wat-tahmid kabbar bari haylala la ilaha illallah tahmidi godiya ma Allah lima warada fi hadisi ibn Umar radiyallahu anhu saboda abin da yazo a hadisin Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi fa aksiru fihin min at-tahlili wat-takbiri wat-tahmid annabi yace ku yawaita a cikin waɗannan kwanaki la ilaha illallah kabbarbari da kuma tahmidi wa qala al-bukhari rahimahullah al-imam al-bukhari Allah ya ji kansa yace kan ibn umar wa abu huraira radiyallahu anhuma abdullahi dan umar da abu huraira sun kasance yakhrujani ila suq suna fita zuwa kasuwa fi ayyamil ashr a cikin waɗannan kwanaki goma yukabbirani suna kabbarbari wa yukabbiru an-nasa bi takbirihima mutane suna kabbara da kabbararsu saboda tunasarwa Allah ya samu dace wa takbir nau'an shi kuma kabbarbarin nan nau'i biyu ne mutlaqun wa muqayyadun akwai mutlak akwai muqayyad mutlak shine sakakken da ake a kowane lokaci muqayyad shine wanda a wayansu lokuta ake yi fa takbirul mutlak kabbara wanda yake sake fi jami'il awqat a dukkan lokuta min awwali dukuri shahri dhulhijja to shi ana yin sa ne tun daga farkon shigan watan dhulhijja ila akhiri ayyamit tashrik har zuwa karshen ayyamut tashrik waɗannan kwanaki goma ko zuwa ƙarshen kwana 12 zuwa 13 na ayyamut tashrik wa amma takbir al-muqayyad amma shi takbir al-muqayyad fayakunu fi adbari salawat al-mafruza su kuma ana yin su ne a bayan sallan farilla wanda galibi wannan kan da ba muna yin su mun sassaba da su shekara da shekaru min salati subhi yawmi arfa tun daga sallar asubahi ranan arfa ila salati al-asr min akhir ayyamit tashrik har zuwa sallar al-asr na karshen inin ayyamut tashrik shine ini daren 12 wanda za a wayi garin 13 wa kaddalla ala zalika al-ijma ijma'i yayi nuni akan haka wa fi'lu sahaba radiyallahu anhum da kuma aikin sahabbai fa hariyun bina abu ne da ya dace da mu an nuhiya hadhihi sunnah murayyad da wannan sunna allati hujirat fi hadhihi al-ayyam wanda aka kaurace musu ba ma zaka san ana yi ba a cikin waɗannan kwanaki wa takadu tunsa kai sun kai kusan a ce an manta da sha'anin waɗannan kwanaki hatta min ahlil khair was sala har mutanen kirkin ma ma'ana ustazai da malaman ma ba za ka ga alamar waɗannan kwanaki a jikin su ba bi kilafi ma kana alaihi salafus salih mali ce sabanin yadda magabatan mu na kwarai su suka kasance wasiyagu takbir mali ce sigogin waɗannan kabbarbarin na daya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabiran na biyu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd jimun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd duk wanda kai ta tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na uku al-iksar min qira'atil qur'an yawaita karatun al-qur'ani wa kad warada fi fadlihi al-ajrul azim yazo a cikin alqur'ani da sunna game da karatun alqur'ani lada mai yawa faharis akil muslim malice dan uwana muslimi kai kwadai alaktina mi hadhihi alayyam fi qira'ati alqur'an karibaci ka gani manci wadannan kwanaki ta hanyar karatun alqur'ani wal yakul laka fi hadhihi qatma malice kai kokari in so samu ne a samu sauka a cikin wannan kwanaki goma eh kai kokari a wayannan kwanaki goma malice ka samu saukan alqur'ani Allah ya samu dace wa hadha yasirun ala man yasarahu Allah alayhi kuma abu ne mai sauki ga wanda Allah ya sauke mishi wa naharu hadhihi al-ayyam inin waɗannan kwanaki afdal min nahari ramadan mun karanta a baya sun fi inin nukan watan ramadan na hudu al-julus bil masjid hatta tatlu ash-shamsu zama a masallaci har rana ta fito wa kad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam idha salla al-ghada ay al-fajr manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallaci asubahi jalasa fi musallahu yakan zauna ne a gunda ya salla hatta tablu ash-shamsu har sai rana ta fito akrajahu muslim ya fitar wa akraja at-tirmidhi an anas an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-imam at-tirmidhi ya fitar hadisi daga anas yace daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man salla al-fajr fi jama'a duk wanda ya sallaci asubahi a cikin jami'i thumma qa'ada sannan ya zauna ya Allah yana ambaton Allah hatta taqlu ash-shamsu har rana ta fito summa salla raka'ataini sannan yayi salla raka'a biyu kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatan za a bashi lada kaman wanda yake aikin haji da umra annabi yace cikakkiya 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 babu tawaya a ciki rawahu tirmidhi hadha fi kulli al-ayyam malan yace wannan sallar fa kowace rana ne in kai za a baka wannan ladan fa kaifa bi ayyamil ashr al-mubaraka to ina kuma a cikin waɗannan kwanaki ne abu nabiyar as-sadaqa yawaita sadakoki malan yana ga mana abubuwan da ya kamata mu fuskanci waɗannan kwanaki da su ko as-sadaqa sadaqa wa hiya min abwabil qurbat suna daga cikin kofofi na kusantan Allah subhanahu wa ta'ala al-mashru'a wadda aka shar'anta tiwalul am a cikin kwanakin shekaru duka a cikin kwanakin shekara duka waqad at zalallahu haka ne ko at zalallahu azza wa jalla al-aqiya lil munfiqin Allah madaukakin sarki ya yawaita kyauta wa masu infaki wa faqala ta'ala Allah yace man dhal ladhi yuqridu Allah qardan hasana shin wane ne zai bada rance wa Allah rance mai kyau fayudha'ifuhu lahu af'afan kaseera Allah ya ninninka mishi ninkin baninki wa kad hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala sadaqa walau bil qalil sannan annabi ya kwadaitar da maganar sadaqa koda da abu ne dan kadan wa wa'ada bil ajril jazil lil mutasaddiqin sannan yayi alƙawarin sakamako mai yawa ga masu sadaqa فقال صلى الله عليه وسلم النبي يتي اتقوا النار ولو بشق تمره النبي يتي كوكاري كانكو دغ كوكاري كانكو دغ وتا كودا رتساجين دبينو idan kasa dabino a bakinka ka balla annabi yace ka samma wani a wuta zai kare wani abu yana da kyau naira biyar ci ba abin da zaka yi da ita ko sweet ko biscuits ka saya ka ba mu wani yaro akwai abin da zai tsare maka ba Hausawa suka ce alkhairi danko bane wai ai kocin ganka tauna in kai zai dan dodano wani abu a kasa to shi alkhairi haka yake muttafaqun alayhi wa qala sallallahu alayhi wa sallam annabi yace sab'atun akwai wadansu mutane bakwai yuzil ko yuzillukumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu Allah zai inwantar da su a ranar alkiyama ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah subhanahu wa ta'ala wa dhakara minhum annabi sai ya ambata daga cikin su rajulan tasaddaqa bi sadaqa mutumin da yayi sadaka da wata sadaka fa akfaha ya boye sadakar hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfika yaminuhu har ya zama hannunsa na hagu bai san mai damansa ta ciyar ba abu na shida asiyam azumi lidukulihi fil a'mali salihah saboda shigansa cikin ayyukan alkhairi fa an hunayda ibn khalid an imra'atihi daga hunayda ibn khalid daga matarsa an ba'd azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daga wata daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dhilhijja annabi na azumtan kwanaki 9 na watan dhilhijja wayo domin ai ba azumin ran sallah ko wadannan kwanaki 9 to ya halatta mutum ya azumce su domin sabon yardan Allah wa yawma ashura da azumin da ranan ashura wa salasata ayyamin min kulli sharin da kuma azumi guda uku da yake a kowane wata rawahu al-imamu ahmad wa abu daud wa an-nasa'i al-imamu ahmad da abu daud da al-imamu an-nasa'i suka fi da hadisin wa illam yasihha al-hadis na'mal bi dalil al-umum imma hadisin bi inganta ba injimalan zamu yi aiki da umumin bi dalil al-umum fi a'mali salihah dalili na umumi da yake nuna ayyukan alkhairi fi ashr al-awail a cikin wayannan kwanaki 10 na farko min ashr dhilhijja na kwanaki 10 na farkon dhilhijja bare ma hadisin ya inganta da ikon Allah wa kad qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah babu wani mutum da zai yi azumi koda guda ɗaya ne don Allah illa ba'ada Allah bidhalika al-yawm wachahu anin nar 70 karifan face Allah ya nisantar sanadiyar wannan azumin da fiskarsa daga wuta na tsawon shekara 70 Allah ya samu dace muttafaqun alayhi qala al-imam an-nawawi yace an saumi ayyamil ashr akan azumtan waɗannan kwanaki guda 10 innahu mustahabbun istihbaban shadida mustahabbi ne karfi sosai ana so lalle mutum ya azumce su inda hali imma ba zai iya ba to ya musu koda azumin annabi dauda yau yayi gobe sha jibi abu na bakwai al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar umurni da alkhairi hani da mummunan aiki fa inna manzilatahu azima matsayinsa babban matsayi ne a musulunci wa darajatuhu rafi'a darajarsa madaukakin daraja ne fa zakkir man hawlaka min al-ahli
wal aqarib wal asdika mana yace ka tunasar da wa'anda suke tattare da kai iyalai ne ko kuma ƴan uwa ne ko kuma abokai ne mana yace yadda kai ma aka tunasar da kai game da waɗannan ayyukan alkhairi a cikin kwanakin nan kai ma kai kokari abokai ne ƴan uwa ne iyalanka ne ka tunasar da su bi fadail al'amal asaliha fi hadhihi al'ayyam alfadila game da ayyukan alkhairi a cikin waɗannan kwanaki masu daraja walaka ajru tadhkir mana yace kana da lada na fadakarwa فالذكرى تنفع المؤمنين فذكر وكما ينا انفان المؤمنين استخدم الجوال ما ليش كاي امفاني ده وايرك اي وانا كاسن كو wannan ɗin nan kwanaki 10 to ga matsayin su a musulunci falalan da waɗannan ini 10 suke da shi sun fi falalan da kwanaki 10 ƙarshen ramadana suke da shi na alkhairi da albarkatun da ake samu ga hadisan da annabi ya magana akan su babu wani aiki da Allah ya fi so ya ga bawa ya aikata da aikin alkhairi da yake matsayi a gun Allah kamar a waɗannan kwanaki 10 mali ce ko ta hanyar wayan ka kai amfani da shi domin tunasarwa zaka samu sakamako a wajen Allah awil barid electroni ko kuma kai amfani da email ɗinka litanfidi zalika domin ganin ka zartas da irin waɗannan nasihohi da kuma tunasarwa wal amru bil ma'ruf umurni da alkhairi wan nahyu anil munkar hana munanan ayyuka min a'mali rusul yana daga cikin ayyukan manzanni wa huwa min sifatil mu'minin yana daga cikin sifar mu'minai wa kisalis salihin kuma dabi'a ce ta salihai wa huwa min asbabit tamkini fil ardi sannan yana daga cikin sabubba da suke sa musulmai su samu tabbatuwa a bayan kasa wa min asbabin nasar yana daga cikin hanyar nasara a cikin rayuwa wa min asbabi daf'il uqubat yana daga cikin sabubba na tunkude dukkan wahala da kuncin rayuwa da kuma azabobi da Allah ke azabtar da bayi wa jalbil khairat da kuma jawo alkhairai fabadiru ayyuhal muslimun malam yace ku yi gaugawa ya ku musulmai bil a'mali salihah ta hanyar ayyukan alkhairi wa taqarrabu ila Allah azza wa jalla bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar malam yace ku nemi kusanci zuwa ga Allah ta hanyar umurni da alkhairi da hana munanan ayyuka bil rifq wal lin kuma in za ku yi ku yi shi a cikin sauki da sassautawa haka ne ko ja'alana Allah wa iyyakum mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana malam yace muna roƙon Allah ya sanya mu da ku baki daya a cikin waɗanda suke jin shawarwari na alkhairi sukan ji maganganun alkhairi sai su dauki abinda yake mafi alkhairi su yi aiki da shi Allah ya samu a ciki wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in idat abu abdullah usman ali Allah ya saka da alkhairi wannan shine karshen risala Allah ya albarkace ta kuma Allah ya sa abinda muka karanta a ciki Allah ya ba mu ikon aiki da shi kuma ya albarkace mu akai Allah ya sa mu gama lafiya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka